Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a daidai wannan lokaci domin gabatar muku da shirinmu na ƙarshe a wunin yau Asabar 11 ga watan Nuwamban 2023 to bayan an sha labaran duniya za a ji halin da ake ciki a jihohi uku a Najeriya inda aka gudanar da zabukan gwamnoni a yau Bayan nan kuma Ibrahim Ka Almasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Kuma a yau wasu wayayyu ne ke neman tarihi akan sojan da ya hamɓarar da gwamnatin Muhammadu Bazoum na Jamhuriyar Niger da kuma wanda ya nemi fahimta a game da TikTok da yadda ake amfani da shi. Sai labaran wasanni daga Najeriya. Amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban wata kungiyar agaji ta Palestine wato Red Crescent Society ya faɗa a jiya Juma'a cewa an kai hari akan wasu asibitoci hudu a arewacin zirin Gaza a cikin sa'o'i 24 inda yake zargin Isra'ila da auna asibitocin da gangan a yunkurinta na fitar da fararen hula a Gaza. Sashin kiwon lafiya a Gaza na fuskantar hari inji Marwan Jailani. Babban daraktan kungiyar Palestine Red Crescent Society yana faɗa a wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya taro na bayani akan abin da ke faruwa ina kira ga mambobin kwamitin na wato wannan kwamitin sulhu da su yi duk abu mai yiwuwa domin tabbatar da ganin an magance matsaloli da ake fuskanta kuma ina kiran ne a madadin ma'aikata da 'yan sa kai da kungiyoyin taimako da na kiwon lafiya da likitoci da nurse-nurse wanda suke aiki a Gaza da aka yi wa ƙawanya yayi kashedi cewa babban injin generator na asibitin Al-Quds ya daina aiki kwanaki biyu da suka shuɗe saboda rashin mai Jilani ya ce mutane da suka rasa matsugunan su sun kai 14,000 suke zaune a wurin bancin marasa lafiya 400 da waɗanda suka jikata bayan kowane bala'i daga Allah mutane kan yi muhawara akan sake gina garin ba tare da sauya fasalin yankin da ya fuskanci bala'in ba kasar Morocco ta wadda ta fuskanci mummunan bala'i na girgizan kasa a cikin watan Satumban wannan shekara ta yi alkawarin sake gina kasar da irin tsarin gine-ginenta na tarihi kasar na shirin kashe dalar Amurka miliyan 11,000,000 da miliyan 700,000 wurin sake gina kasar a cikin shekaru biyar masu zuwa bayan girgizar kasa da ta afka a kasar mazauna ƙauyuka da sun dace da masu gine-gine akan ba da muhimmanci ga wato tsarin gini da zai jure girgizar kasa nan gaba hakan da zai sa a mai da hankali wurin sayan kayan gini masu inganci na zamani sai dai gwamnati ta ce za ta sake gina yankin da girgizar ta afkawa tare da la'akari da fasalin gini na tarihi irin da al'adu na Morocco labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A yau Asabar ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa ta yi Allah wadai da kalaman sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken akan alakan Pyongyang da Moscow tana mai cewa kalaman nashi suna ruruta rikicin tashin hankali na siyasa da na soji a yankin ne kawai Blinken ya je birnin Seoul a farkon wannan mako bayan halartar taron ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar G7 a Japan ya gana da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol wanda suka yi bayanai da dama da shi da jami'an kasar a ziyarar da ya kai a babban birnin Koriya ta Kudu ya ce alakar soji tsakanin Pyongyang da Moscow tana ƙara girma da hatsari don haka ya buƙaci Beijing da take zama babbar aminiyar Pyongyang da takwabi Koriya ta Arewa mai makamin wato nukiliya yau Asabar Pyongyang ta yi Allah wajen da Blinken tare da cewa kalaman nasa batu ne kawai na wato batu ne kawai da kuma tsokana wani harin bazata da kungiyoyin yan kabilar Myanmar suka kai ya toshe hanyoyi biyu masu muhimmanci ga babbar abokiyar cinikayyar kasar wato China kenan, lamarin da ya kawo cikas ga harkokin kasuwanci da ke kan iyakokin kasar. Kana yana iya hana biyan harajin gwamnatin mulkin sojin da ba ta samun kudaden shiga da ma kudaden kasashen waje. An shafe makonni biyu ana gwabza fada a arewacin kasar, a arewacin jihar Shan, inda kusan mutane 50,000 suka rasa muhallansu kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana, kuma ya kasance kalubale mafi girma da gwamnatin sojin ta fuskanta tun lokacin da ta kwace mulki shekarar 2021.
Gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma zamu je ga rahoton. A yau ne al'ummar jihohin Kogi, Bayelsa da Imo, inda wa'adin gwamnoni masu ci a yanzu ya kusan karewa, suka kada kuri'unsu domin su zabi waɗanda za su maye gurbin su cikin shekaru hudu masu zuwa. Cikin wata tattaunawa da wakilan muryar Amurka ta wayar taraho, Mustapha Nasiru Batsari a Kogi, Lamido Abubakar a jihar Sokoto a jihar Bayelsa da Alphonse Okorigwe a jihar Imo domin sanin halin da ake ciki. Na fara da yiwa Mustapha Nasiru Batsari tambaya domin sanin halin da ake ciki a Kogin.
Na'am, to a halin yanzu dai an riga an rufe rumfunan zabe kusan duk bayanan da muka tattaro daga fadin jihar, wato kananan hukumomin da ke jihar Kogi, dan banda wasu da aka san samu matsaloli, to an riga an gama. Yanzu aikin da ita hukumar zabe take yi shine jami'anta suna tattara sakamako a matakan gundumomi, sannan daga bisani a tattara a kai mata cibiyarta da ta sa domin fara kirga sakamako da yi kila cikin dare ko kuma wayewar garin gobe a samu sakamakon gaba daya. Akwai karamar hukuma a Yumba inda nan ne muka samu labarin an rasa rai, wato bayani ya kasu kashi biyu. A ɗaya gefen an bayyana cewa dan wata jam'iyya ne ya sungumi akwati zai gudu, sai magoya bayan ɗaya jam'iyyar suka auka mashi da duka da makamai aka kashe shi. To amma kuma a ɗaya gefen bayanin da muka samu duka akan wannan al'amari dai shine jami'an tsaro ne suka bindige wannan mutum a lokacin da yake kokarin tserewa da wannan akwati da ya sata a wannan gari na Ayimba. To amma a lokacin da muka tuntuɓi shi babban jami'in ƴan sanda da ke kula da wannan zaɓe na jihar Kogi, wato DID Habu Sani, ya ce a gaskiya suna kan bincike, ba su gama tantancewa ba.
To ana sa rai zuwa gobe kenan ko daren yau za a iya kama tattara?
Eh, to amma dai kamar yadda shi jami'in yaɗa labarai na hukumar zaɓe a nan jihar Kogi ya ce suna iya ƙoƙarin su domin su ga an samu wannan sakamako cikin lokaci.
Kai bayani a game da matakan tsaro.
Gaskiya Aisha, wannan matakan tsaro ya yi tasiri sosai musamman nan birnin Lokoja. Akwai unguwanni da a da aka san su da irin wannan dan rashin kwanciyar hankali idan ana zaɓe. Amma a wannan lokaci a sakamakon waɗannan jami'an tsaro da aka jibga, kusan gaskiya an samu nutsuwa. Kuma ma babban abin da ya bamu sha'awa shine yadda aka samu tururuwan mata suka fito domin kada ƙuri'arsu a wannan zaɓe.
To Madam Lamido, wani hali ake ciki yanzu a jihar Bayelsa?
Ba shakka hali Aisha, hali da ake ciki an kammala zaben kujerar gwamna a jihar Bayelsa wanda ya gudana yau. Sai dai zuwa yanzu ana ci gaba da dakon sakamakon zaɓe wanda ake samu daga rumfunonin zaɓe zuwa inda ake tattara shi na ƙananan hukumomi har a kai ga tattara shi zuwa babban wurin da aka tsara sakamakon zaɓe. Zaɓen na Bayelsa ya gudana amma ya bar baya da kura, bisa la'akari da batun tsaro shi ne ya mamaye batun na zaɓe. An samu ƙarancin fitowar jama'a yayin zaɓen, sannan kuma bayanai na nuna an samu wasu 'yan bindiga da suka buɗe wuta a can karamar hukumar Bras da ke kan ruwa, inda aka nuna mutane da dama sun jikkata. Haka kuma hukumar zaɓe na zaman kanta ta ƙasa ita ma ta fitar da wata sanarwa inda ta ce ta rasa wasu ‘ya’yanta waɗanda take ganin sun ɓata. Zuwa yanzu kuma na tattauna da jami'an tsaro da dama, misali rashin tsaro da ya faru a wasu sassan ƙananan hukumomi da ke cikin ruwa, musamman karamar hukumar Nandi. An nuna akwai wani da ya rasa ransa sakamakon wani ɗauki ba daɗi da ake zargin wasu ‘yan bindiga sun yi tsakanin masu kaɗa ƙuri'a.
Alfonsus, ko za ka sanar da mu halin da ake ciki?
To, zan da ya ce Aisha an gudanar da zaɓen gwamnan jihar Imo yau lami lafiya, saboda kusan duk wuraren da aka gudanar da zaɓen rumfunan zaɓe an fara zaɓen cikin lokaci. Kuma galibi rumfunan zaɓe inda muka lalleka na'urar tantance masu zaɓe suna cikin hali dai mai kyau, kuma an zo da kayayyakin zaɓe a daidai gwargwado. Amma kuma abinda aka samu shi ne masu zaɓe a jihar Imo dai yawancin wuraren da aka ga mutane dai ba su fito zaɓen ba, musamman da wurare kamar su Abom Bise da kuma karamar hukumar Wangele. To kuma an samu wurare inda aka yi zargin cewa an sasayi kuyi, musamman dai a karamar hukumar Abom Bise da kuma cikin kowane babban birnin jihar Imo. Sannan kuma wasu wuraren kuma an lura cewa jami'an tsaro ba su samu sun karasa wayannan rumfunan zaɓe.
Akwai wani dalili da jami'an tsaron suka bayar duk da cewa mun san cewa jihar Imo matsalar tsaro ya yi mata katutu?
Eto, galibi ne za a ce da yake a jihar Imo, kamar yadda ita rundunar 'yan sandan ƙasar ta bayyana cewa an tura jami'an tsaro sama da 25,000 jihar Imo don tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a lokacin zaɓen. Amma kuwa mutane da dama sun koka cewa ba su gan jami'an tsaron ba a rumfunan zaɓen su ba. Ko da yake su ɗin ma ita rundunar 'yan sandan jihar Imo da lokacin da na tuntuɓe su, shi kakakin nasu Henry Okoye bai samu ya ɗaga wayata ba. Shi ya sa ba samu daidai ainihin dalilin da ya sa ba gan jami'an a wasu rumfunan zaɓe ba.
To, an gaishe ku. Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga Ibrahim Garba ta shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Salamu VOA Hausa, muna son ku ƙalato mana kaɗan daga cikin tarihin janar na sojan Nijar ɗin nan wanda ya hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazoum, wato Abdulrahman Umar Ciyani. Masu tambaya, Sanusi Madattai da Magaran da Isuhu Baƙera Madattai da Magaran. Assalamu alaikum, zuwa ga filin amsoshin takardunku na sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku tambayar min masana meye TikTok, kuma ya ake amfani da shi? Da fatan za a taimaka a an samu wannan tambaya. Na gode. Mai tambaya Ishaq Abdullahi ɗan Rimi Bena a ƙaramar hukumar mulki ta wasa Gudanku a jihar Chibok, Najeriya. To, bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin shugaban gwamnatin mulkin soja ta Nijar, Janar Abdulrahman Umar Ciyani. Idan masu tambayar Sanusi Madattai da Magaran da Isuhu Maƙera Madattai da Magaran na saurare, ga ansar da wakilinmu a Agadez Hamidan Mahmud ya haɗo mana.
An haifi Abdulrahman Ciyani a shekara ta 1964 a garin Fulinge da ke cikin jihar Talabiri a yammacin ƙasar Nijar. Ya yi karatun firamare a garinsu a Fulinge, inda daga bisani ya ci gaba da karatunsa a babban birnin Yamai. Ya shiga aikin soja a shekara ta 1984. Abdulrahman Ciyani ya yi karatun aikin soja a wata makarantar da ke ƙasar Senegal da ake kira Ecole d'Application de l'Infanterie de Thiès, kuma ya samu horo masu yawa tsakanin ƙasashen Amerika da kuma Faransa. Janar Ciyani ne kwamandan fadar shugaban ƙasa tun shekara ta 2011. Muhammadu Isufu ne wanda bazin ya gada ne ya kafa rundunar don samun kariya daga yunkurin kifar da gwamnatin sa daga dakarun soji. An kuma alakanta Chani da yunkurin juyin mulki domin kifar da gwamnatin Isufu Muhammadu. Amma ya bayyana gaban kotu inda ya musalta zargin a shekara 2018. Lokuta da dama da tsohon shugaban kasa Isufu Muhammadu ya buƙaci bazum ya ci gaba da riko da rundunar tsaron fadar shugaban kasa a yadda take ciki har da Chani wanda ya kawar da juyin mulkin shekara 2021. Ana saura kwana guda a rantsar da bazum. Shekarun Chani 62 kuma shine komandan rundunar fadar shugaban kasa tun shekara 2011. A shekara 2018 ne dai tsohon shugaban kasa Isufu Muhammadu ya naɗa shi mukamin janaral. An dai sha zargin sa da yunkurin juyin mulki na 2015 kuma daga bisani kotu ta wanke sa. A ranar 26 ga watan Yuli ne Abdurrahman Chani ya jagoranci jami'an tsaron fadar shugaban kasa wajen tsare bazum a fadar shugaban kasar da ke Yamai. Rahotanni sun ce Chani ne ya jagoranci juyin mulkin wanda bayanai suka ce bazum ya yi niyyar sauke sa daga mukamin sa. A ranar 28 ga watan Yuli ne Abdurrahman Chani ya ayyana kansa a matsayin shugaban majalisar ceton kasa a cikin wani jawabi da ya yi a cikin talabijin na kasa inda ya ce kalubalen da suka hada da rashawa da rashin kayan aiki a rundunar sojojin kasar ta Niger da dai sauransu su ne suka tunzara juyin mulki amma bai bayar da lokacin da za a dawo mulkin farar fulla ba.
Sai kuma ansar tambaya kan kafar sada zumunta ta TikTok. Idan mai tambayar Ishaq Abdullahi Dari ni bena da ma sauraron masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Babikwai na kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya wanda yace
Assalamu alaikum Malam Ishaq Abdullahi Dari ni bena a jihar Kebbi Najeriya. Ga tambayar ka nan wacce kake son sani wai shin mecece manhajar TikTok kuma yaya ake amfani da wannan manhaja. To da farko dai ina so ka san cewa ita manhaja ita TikTok manhaja ce wacce take ba wa mutum dama ya dauki hoton bidiyo sannan kuma ya watsa a kafafen sada zumunta don al'umma su ganshi a duniya.
Dakta, misali yanzu wace kamfani ce ta kirkiri wannan manhaja kuma wace kasa take inda zai zama to ita ce tushen wannan manhaja ta TikTok?
Kirkira ce ta wani kamfani da ake kira ByteDance a kasar Sin wato China wanda aka kirkiri wannan da sunan Douyin. To Douyin da harshen Sinanci yana nufin hoto mai motsi, to kage kenan bidiyo. Wannan kirkira kuwa ta wannan manhaja an kammala ta a shekara ta 2016. To amma bai zamana an kaddamar da ita ba sai a shekara ta 2017 aka kaddamar aka watsa kuma a duniya dan al'umma su yi amfani da ita wannan manhaja. To manufar wannan manhaja ita ce yada gajeren bidiyo na 'yan daƙiƙoƙi da ba sa wuce 15 zuwa 60. To sannan kuma alhamdulillah ya karbu sosai, ya karbu matuƙa musamman ma a tsakanin matasa a duniya saboda yakan ba da dama mutum ya yada faifan bidiyo, misali kuma zai iya dan gyare-gyare a kansu na launi ne da wasu hotuna da kuma dai wasu saututtuka da zai iya sawa ya yada su.
Sai so madalla daga yaya maganin karbuwa kuma da wannan manhaja take da shi, shin ta karbu a duniya?
Ita wannan manhaja ta samu karbuwa a wajen matasa sosai sosai saboda kuma ita wannan manhaja tana da saukin sarrafuwa.
To dakta, yanzu misali idan mutum yana bukata ya sauke wannan manhaja misali a wayarsa ta hannu wato salula, yaya zai bi ya sauke wannan manhaja din? Misali ta yaya zai bi ya samu manhaja din, kuma ya same ta ya zai yi amfani da ita?
Idan mutum yana so zai sauke wannan manhaja, tunda ka tambayi ya ake amfani da ita wannan manhaja ta TikTok, to abinda za ka yi shine za ka je inda ake kira Play Store. In ka je Play Store za ka samu wannan manhaja sai ka sauke akan wayarka sannan bayan ka sauke akan wayarka sai zamana kuma kayi ma naka wato kaman shafinka kenan ko kuma naka zauren sai zamana ka masa register wanda kuma akwai abubuwan da za su tambaye ka sai su baka za su tura maka wasu lambobi na sirri wanda zai zamana kaman shine code naka kenan da shi zaka dinga yin amfani to idan ka dauki video naka sai zamana ka yada a wannan zaure naka sannan in kana so al'umma su su yi ta bibiyan ka dole kai ma zaka bibi wasu saboda kaman kenan kana kula alakar ka da su to ta nan ne ake amfani da shi TikTok ko kuma wannan manhaja a yada a gajeren video to wani abun da ya kamata kuma ka fahimta shine saboda wasu kasashe ba su da matakan da ake bi ana tsarkake abubuwan da ake yadawa to sai zamana akan yada abubuwan da ma ba su bane wasu abubuwan da zaka tarwa ta kila ba tsane ko kuma abun din ya shafi bidiyon ya shafi cin zarafi ga wani ko ga addini ko ga wata al'ada to amma a wasu kasashe kuma da suka fahimci ana yada ire-iren waɗannan batsa sai zamana sun yi ma TikTok din tarnaki saboda su samu su yi masa dokoki wanda kamar yadda ita kasar Sin China wato bayan ta kirkiri Douyin din wanda wato kamar za a ce Husainin TikTok din kenan su suna kiransa da Douyin kamar da na faɗa a baya to sai zamana sun zo da ka'idoji waɗanda dole ne waɗannan bidiyo da zaka dauka sai sun cika waɗannan ka'idojin tukuna kafin ka yada shi sabani watakila abinda kake gani a nan gida Najeriya kusan kome ma yada shi ake yi
to rasa tunda kai bayanin cewa wasu kasashe sun yi wa wannan manhaja din tsanaki kamar wani takunkumi haka saboda kai da irin yadda za a amfani da shi kai watakila ko daktar zai yi mana wasu kasashe da wasu kasashe ne suka yi wannan tsanaki ko ko ce da baibayi wa wannan manhaja ta TikTok saboda a tsabtace irin al'amura da ake gudanarwa a cikin manhajar
to kasashe misali kasar India a shekara ta 2020 ta yi wa TikTok tarnaki saboda ta dakatar da yin amfani da shi kafin nan ta sake cire wannan takunkumin a shekara ta 2021 kuma idan watakila kana bibiya zaka fahimci cewa lokacin a 2000 din har ila yau da 20 lokacin gwamnatin Donald Trump a America a Amurka su ma sun dakatar da yin amfani da TikTok kafin nan daga baya aka cire wannan takunkumi haka ma kasar Pakistan ita ma ta yi wa TikTok takunkumi sannan kuma haka Bangladesh ita ma ta yi wa TikTok takunkumi a shekara ta 2019 Indonesia ita ma ta yi wa TikTok takunkumi a shekara ta 2018
Adatta duka waɗannan takunkumi da ake ta kakabawa wannan manhaja a waɗannan kasashe ta yake da nasaba da ita ainihin wato TikTok din kuma menene alfanun hakan ga su waɗannan kasashen da suka yi wa ita TikTok wannan takunkuma
duk waɗannan takunkumi da ake bai wuce bai rasa nasaba da kokarin da ake a tsarkake abubuwan da al'umma za su dinga yadawa ne saboda idan an bar mutane karazube za su dinga yada abubuwan da bai dace ba to da fata dan kalilan da na binciko maka za su gamsar da kai akan me TikTok ke nufi da kuma yanda ake amfani da TikTok
a to wanda lagata muna godiya da fatan wani lokaci in muka sake miko kokon baran mu na amsa mana wasu tambayoyin dakta zai yi la'akari da mu muna godiya
nagode
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Badukwai da Hamidan Mahmud da wakilanmu da suka taimaka mana a Najeriya da Niger wato Muhammad Salisu Lado da Yusuf Abdullahi da producer mu Julius Gration da kuma engineer mu yanzu ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam
no.
To a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba yanzu kuma sai shirinmu wasanni.
Wasanni a takaice.
Kocin Atletico Madrid Diego Simeone ya tsawaita kontrakinsa da club din na La Liga har zuwa watan Yuli na shekarar 2027. An nada kocin dan asalin kasan Argentina a watan Disamba na shekarar 2011 ya kuma lashe wasanni 380 daga cikin wasanni 642 da ya jagoranta a club din. Shi kuwa na tantalla yace burinsa zai cika yayin da yake shirin bugawa Nigeria wasa a gasar neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta FIFA ta shekara ta 2026 a mako mai zuwa. An sanya sunan dan wasan mai shekara 24 da haihuwa wanda ke wasa a kungiyar Bayern Leverkusen cikin tawagar Super Eagles ta Nigeria da za ta kara da Lesotho da kuma Zimbabwe. A bangaren zargin cin zarafi kuwa dan uwa kuma wakilin tauraron Manchester United Marcus Rashford zai gurbana gaban kotu Amurka bayan mashi da laifin cin zarafi. Shi kuwa James Maddison ya fice daga tawagar Ingila a wasan neman gurbin shiga gasar Euro na 2024 a watan Nuwamba saboda rauni a idon sawunsa. Dan wasan tsakiyar mai shekaru 26 ya samu rauni ne a kwakwatawar da Tottenham ta shaka shi a hannun Chelsea da ci 4-1 a gasar Premier a ranar Litinin. Tottenham ta ce Maddison zai ci gaba da zama a Holloway don murmurewa tare da ma'aikatar ya na club din. Sai kuma batun zawarcin dan wasan Kyle Mbappe inda kungiyoyin Chelsea da Liverpool da Manchester United da Newcastle United na farautar dan wasan Faransa dake takale da PSG Kyle Mbappe mai shekara 24 a watan Janairu kontrakin sa ke karewa yayin da rahotanni ke cewa ita kuwa Real Madrid ba ta zawarcin sa ya zuwa yanzu. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta bayar da mamaki da ta samu a karawarta da Rayon Vallecano a filin wasa na Bernabeu inda aka tashi babu ci a wasan. Dan wasan Castillo Ancelotti sun kasa zura kwallo ko daya a damammaki 22 da suka samu a wasan. Kungiyar Arsenal dake Ingila ta bayyana goyon bayanta akan caccakar da manajanta Mikel Arteta yayi wa alƙalancin karawar da suka yi da Newcastle wanda ya bayyana shi a matsayin abin kunya. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To an gaida na mutan Adamawa. Wannan ne kai muka shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban wata kungiyar agaji ta Palestino wato Red Crescent Society ya faɗa a jiya Juma'a cewa an kai hari akan wasu asibitoci hudu a arewacin zirin Gaza a cikin sa'o'i 24 inda yake zargin Isra'ila da auna asibitoci wato da gangam a yunkurinta na fitar da fararen hula a Gaza. Sashin kiwon lafiya a Gaza na fuskantar hari, inji Marwan Jilani babban daraktan kungiyar Palestine Red Crescent Society yana fadawa wani taron majalisar wato na kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya wanda aka yi domin jin abin da ke faruwa. Bayan kowane bala'i daga Allah, mutane dai kan yi muhawara akan sake gina gari ba tare da sauya fasalin yanki da ya fuskanci bala'in ba. Kasar Morocco dai ta fuskanci mummunan bala'i a cikin wato na girgizan kasa a cikin watan Satumba na wannan shekara, ta kuma yi alƙawarin sake gina kasar da irin tsarin gine-ginenta na tarihi. Kasar na shirin kashe wato dalar Amurka miliyan 11,000,000 da miliyan 700,000 wurin sake gina kasar a cikin shekaru 5 masu zuwa nan gaba. A yau Asabar, ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa ta yi Allah wadai da kalaman sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken akan alakar Pyongyang da Moscow. Tana mai cewa kalaman nashi za su ƙara ruruta rikicin siyasa da na soja ne a wannan yankin. Blinken ya je birnin Seoul a farkon wannan mako bayan halartar taron ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar G7 da aka yi a Japan. Ya kuma gana da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol da wasu manyan jami'ai.
kyau masu sauraro da haka ne kuma zamu karkare shirin namu na karshe a wannan yau sai kuma gobe da safiyar ku idan Allah ya kai mu aji wasu abokan aikin mu da wannan sabon shirin yanzu a madadin Baba Yaku makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona dan Dudu da wacce ta kula mana da na'ura Malama Zainab ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a kwana lafiya ma'assalam.